Kepulne iti ayi jagorori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aha. Wannan maulidi ne albarka wanda yake tara masoya sirrin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga sassa daban-daban na wannan kasa. Na halarce shi sau daya shekara uku ina zato da suka gabata. Uku. To kuma bayan nan duk shekara ana Allah ne bai nufin halarta. Amma duk abin da za a halarta ana yi amma Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ne ya nufi. Za mu kara halarta kuma in ban manta ba halarta da ya ga wanda na so din na yi fatan in zama cikin committee shirya wannan maulidi
alhamdulillah
dalili maganar da shi shugaba na sense of God ya faɗi yanzu mun ga attajirai Allah ya saka musu alkhairi attajirai suna da daurin su cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sha'irai suna da daurin su cikin soyayyar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dole ne almajirai su jagoranci al'umma cikin tsara ya ya dace ko me ya dace ya ya dace lallai abubuwan da muka gani a wannan wajen abubuwan faranta zuciya ne na dukkan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam habbada da ina cikin committee shirya maulidin nan da washegari gobe duk abin da aka kashe don taron nan da wanda aka babbayar na motoci sai mun ƙara takura su Alhaji Nasiru dan Tata sun ƙara fito da irin wannan kudin mun kewaye asibitocin garin Kano akwai marasa lafiya masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na can kwance wasu su suna buƙatar naira 1,000 ko 2,000 domin ceton rayuwarsu kewaye da niyyar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu hidimta musu mu taimake su mu ceci rayuwarsu da irin abin da muke wannan hidiman a wannan wajen kuma a wannan taron alhazanna in muka matsa musu suna nan bacirawa ko to na tabbata ba maraya a bacirawa da zai zama maraya domin aƙalla a wajen nan za a iya ba da scholarship 500 ko 1,000 dan annabi Muhammadu da dukkan yaran da aka ce iyayensu sun koma ga Allah a wannan unguwa zai wuce to in an zo maulidi baki duk wani yaro da iyayensa suka koma ga Allah baya da yanda zai yi karatu ba za mu bar shi ya tashi ya zama dan daba ba ba za mu bar shi ya tashi ba mai kula da shi ba Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya gaya mana ana wa kafir ne ti mai ni ka hataini manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam dan uwa ba wai kai waka kai shafahu kai jasba ko kai yabo ko kai salati ka zauna ka kwana salati duk ba wannan bane tabirin soyayyar manzon Allah ta'abirin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai izi ma'anin manzon Allah a cikin rayuwa menene ma'anin manzon Allah karamci tausayi jinkai son dukkan musulmai son yada alkhairi ya za mu yi mu sauke waɗannan ma'anuna cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala ya za mu yi wannan abubuwan su ne manzon Allah in na ce ina san manzon Allah ina san manzon Allah zan ba da misali yadda mutane za su gane walillahi al-ala idan aka ce ga gida mai kyau gida ya kai gida irin na Alhaji Sadiq dan gaske ai gidan yayi kyau ne da particles din sa kila painting gidan mai kyau ne fitilan gidan mai kyau ne rufin gidan mai kyau ne wato wasu abubuwa ne suka haɗu sai aka ce gidan mai kyau to haka janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan aka ce manzon Allah ibara ne an af'alin wa ahwalin wa sifatin wa dhati saboda haka idan ka ce kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kana son wannan ayyukan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kana son wannan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'ana kana son wannan sifofin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dole ne duk inda ka gansu ina jin wasu suna jin dadi a ce na'am abadi jazba kane kowa ka kama manzo Allah shehu mushayyi bai radiyallahu anhu yace fa da an ga mahbuban siwahu wa hahu kabar kowani masoyi in ba manzo Allah ba ka riƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na'am haka ne wannan babin hali an shiga hali irin hali da nana Aisha radiyallahu anha ta shiga ko sayyidina Abubakar yake tashi ne yake gode manzo Allah tace la ahmadu ahadan illa Allah wannan hali amma a hakika menene ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin mu dinnan a cikin halittar Allah abinda nake nufi halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan a cikin mu ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan a cikin mu in kaga aikin manzon Allah tare da wani sai ka so wannan wani ba domin shi wani ba shi kam ai kashi da fata da ruwa ne a dan wannan aikin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka gani tare da shi sai ka so shi saboda wannan aikin in ka ga sifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tausayi karanci kyauta tare da wani bawan Allah sai ka so wannan bawan Allah amma ainihin abin da kake so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kake so ta cikin wannan bawan Allah kamar Allah subhanahu wa ta'ala yace ma bawana abdi nayi rashin lafiya baka zo gaishe ni ba nayi tsiraici baka tufatar da ni ba naji yunwa baka ciyar da ni ba Allah ne yake magana bi Allah yake nuna mana sai yace bawana wani yayi rashin lafiya ina yawan ga yan uwa idan Allah subhanahu wa ta'ala yace manzal nabi yuqridullaha qardan hasana wa zai bai wa Allah rinci me kake yi zuwa kake yi ka fara bincike ina account din Allah ka fara karanta Qur'ani kana neman account din Allah ka saka me kake yi kana zuwa ka nemi bawan Allah sai ka bashi dan Allah sai ya zama ka baiwa Allah sura ta dan uwa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za ta sa kullum ka rika ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki ko a jiddai abinda Allah ya nufe ka da shi soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za ta sa tafakkurinka ya tsaya bayan motsi kullum cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi bai kai soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai sa ka mika alkhairi zuwa ga bawan Allah dan manzon Allah ba bai kai soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za ka kisar shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairun nasi man yanfa'un nas daga insha Allah mun zama cikin committee wannan maulidi kuma sai mun yi duk yadda za mu wadannan abubuwan sai an sauke su a aikace ina aramil ina mata marasu maza wanda mazan su suka rasu suna zaune suna gani alhazai suna fallin sabbin dari bibbiyo ba su da abin da za su ci gobe da safe ina suke mu shirya mu taimake su ina marayu a unguwar mu in aka ce ana wannan maulidin to unguwar ta shaida yau ana wannan maulidin kowani gida mu sa envelope aira 2000 wanda muka san ba su da shi ba su da abin da za su ci mu aika musu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranan su san cewa yau fa an shigar musu da farin ciki saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haƙƙin makwabci ba wasa bane haƙƙin makwabci ba wasa bane muhimmanci haƙƙin makwabta mu kyautata musu a kai manyan malamai a zauna a wannan bigire mai albarka naso a ci domin tunda zan zo nake ta tunani wani mawdu'i ya dace da wannan bigiran to na san mawdu'i wani bigire ne na masoya manzon Allah babu kokonto cikin wannan me ya dace da wajen sai na ga cewa abin da yafi kamata mu zo mu yi bayanin menene soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ake in ai da muni almajiran wajen mu za a dawo ga wannan idan ana neman dala ana neman kuɗi ba wanda zai nemi ne zai nemi wai Alhaji Sadiq dan gaske saboda wajen sa za a sami wannan in ana maganar kyautar kujerun hajji da motoci saboda an ji dadi dan manzon Allah wajen su za a ji amma in ana so ai karatu to za a ji wajen almajirin ilimi to soyayyen nan ba haka take karatu ba tana da tsari tana da ladubba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya koyar da dan uwa dan uwa daga cikin soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka so duk wanda ya ta'allaka da manzon Allah da kowani irin sababi amma ya zama wai ni saboda in kushe wani saboda in bata wani saboda in musguna ma wani nake cewa ba ni ba ruwa na da kowa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ruwa na da kai to ai shi mazharin manzon Allah ne domin shi ibara ne an kawawan halayen manzon Allah duk wanda ke ina jin wani mawaki yana waka a nan wajen yana yaban manzon Allah yana yaban dan gaske me yasa ya yabi dan gaske saboda dan gaske yayi ayyukan alkhairi ya bayyana soyayyen manzon Allah sai shi ma ya ga kawawan ayyukan dan gaske dan annabi Muhammad sai ya so dan gaske ba mu da abin da iba dan kasuwa bane ba abin da ya hada ni shi in ba soyayyen manzon Allah ba ni ba dan kasuwa bane ban neman jari ban neman kudi a wajen sa ban neman kudi wajen koma abin da ya hada mu kadai soyayyen annabi Muhammad shi ya taso da mu ba biyan mu ake yi ba ba wanda yake ba mu kokobo dan mu so ba ma zaton a ba mu kokobo in mun so muna suwa ne dan wannan soyayyen na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ta hada mu to ashe yanda muka gansa muka yi masa shaidan soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka muka yi wa dukkan masoyan manzon Allah shaidan soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowa gurgudan matsayinsa dan haka karkaje kana musguna wa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana bata wa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam azatanka sai ka da soyayyen annabi sallallahu alaihi wa sallam karkaje haka domin su din halaye wanda kaga sun so su dan sun ga halayen manzon Allah ne sun so su dan sun ga ta'allukin su da manzon Allah ne sun so su dan sun ga soyayyen su da manzon Allah ne wallahi in ba dan haka ba to kowa ba komai bane in kaga mun so bawan Allah mun girmama shi to mun so shi mun girmama shi dan soyayyen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in kaga idarajat har makiyan mu masu din mu idan suna san manzon Allah wallahi muna san su har masu din mu idan suna san annabi Muhammad wallahi muna san su su kuma kiyayyan su da mu muna roƙon masa Allah ya yafe masu Imam Malik sarkin zamanin sa na musulmai saboda ya hada nasab da manzon Allah an ce Imam Malik an ce Imam Ahmad ibn Hanbal to kowannen su muhimmi dai darasin da kici kawo shi yayi ana masa bulala Imam Malik al-Qadi ya bi fada a cikin ashifa kawo sa yayi ana masa bulala amma duk bulala din aka yi masa dai ya ce ya bi mashi ka gafarta mashi domin dangin annabin ka ne bai dukan sa yana dukan sa amma yana neman mashi gafara saboda danganan mutumin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wallahi muso dukkan musulmi muso dukkan mai san annabi sallallahu alaihi wasallam domin soyayyen mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata mu zama masu kishin hakan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu zama masu kishin addinin annabi sallallahu alaihi wa sallam mu zama masu kishin duk wanda ya hada wani sababi da nasabi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ko yaya sababi da nasabin take wannan shine zai tabbatar da mu masoya manzon Allah amma ka ce kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba ruwanka da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ruwanka da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ruwanka da malaman da suka nakalto maka rayuwa da tarihi da sira da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso wajenka kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwanka da waliyan da suka allaka zuciyanka suka koyar da kai da dubban san manzon Allah to me kake so dan uwa me kake so tsaka dan uwa mu gane wannan mu koma hayyacin mu mu ƙara ta'allukin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu gaskata soyayyen mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah son gaskiya san manzan Allah son gaskiya za ta tabbata ne cikin ayyukan mu cikin mu'amalan mu cikin irin yanda shehu radiyallahu anhu yake faɗi bi haifin minan wal mash'al al fakhmi matlabi suluku tariqin kana ahmadu qasadako aji arafatin kana fiha muhammadun yaruhu wa yattu dahiyan ya'bud dahiyan ya'bud al malik shehu yana gaya mana yana zuwa makka ba don komai yake zuwa makka ba sai dan kafan sa ta taka kasan kafan wajen da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taka idon sa ya ga wajen da idon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane suna zuwa dan dalilai daban-daban مراد حجيج الباقرات جميعهم جنان وأصوات من الحور والخول وحسبي أرى شيئا رآه محمد وأنزل أرضا هو أنزل أرضا هل فيها وكان فيها وذابة أبن ديكي كي كوي أتي يو ناقا وجن دئدن النبي يقني ناسا كفافونا أوجن دكفافو منزل الله صلى الله عليه وسلم يتاكا ونشي يكسان نكيكاي da je aikin hajji da je makka ke yasa shi shehu a wurin sa har jin ruwan da take kan shi garin annabi sa ta yake yin cikin hizbin sa yana mata addu'a jin ruwa sa ta yake yin cikin muridin sa yana wuriji yana mata addu'a wa qallahu sunnan ballagat li biladahu ya ami fadat annuqu har me shayin hanyar garin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wajen shehu babban mutum ne da ya cancanci girmamawa da ya shi ma shaira ne min sha'irin lahi da ya kamata a girmama shi don me ne don mai shayin hanyar garin annabi kuma ta allaka domin me ne domin ya ta allaka ya jingina da annabi ai da garin madina sunan ta yathrib gari ne wanda in an zo ciwo ma ake yi gari ne wanda cuta da cututtuka ruwan ka baya shawuwa komai yan dauka ga garin ya canza status dinta daga Yathrib ta koma Madinatu shigan manzon Allah cikin ta sai ya maida ta a cikin ta akwai wajen da har asaman al'arshi bai kai wajen ba saboda me ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama me ya bari wa wajen wannan matsayi annabi sallallahu alaihi wasallama me yasa ya ta'allaka da wani sababi da wani nasabi da annabi sallallahu alaihi wasallama kada ku so dukkan wanda ya ta'allaka da wani sababi da nasabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku girmama su ku kaunaci junanmu a yanda muke kaunan ku cikin Allah muke kaunan ku dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana shaidan wannan soyayya muna fatan Allah subhanahu wataala ya dauke mana bala'o'i da suka dami al'umma damuwar duk da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ciki muna fatan Allah subhanahu wataala ya dauke mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya maida al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah zai alfahari da su mu tashi daga gufafin ka gufafin sayyid mu zama abinda addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da shi a matsayin su na al'umma madaukakiya al'umma mai taimakon juna al'umma mai tausayin juna al'umma mai isar da taimakon ta zuwa ga juna ko ko dai mu ce ne sautar ma'anonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin junan su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh